بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 22 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 3 ga watan January shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lis-sahabi wal-al min iftira'ati as-samawi ad-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكي يدع الخيري إمبا من تابا أكراتين ديگا باتا مالين ينا كم بينا منا ديدك چكم متا كند الدين الشيئة يبي يايم بينا دكما شيرن دسكي دشي domin bayyana wannan muguwar aqida da suka gado daga karantarwan Abdullahi dan Saba al-Yahudi malai mana bayani da cewa a lokacin da ƴan Shi'a suka yaudaro jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna Husain suka yi mai alƙawarin cewa yazo wajen su a Kufa su suna da ɗaruruwan dubunnai na mutanen da ke goyen bayan shi za su tsare shi sannan kuma za su goyi bayan shi ya rikide ya zama imami da za su mai biyayya Husain ya taho sai dai waɗannan mutane kaman yanda kowa ya san su da yaudara da cin amana suka yaudare shi suka ci amanar shi aka waye gari dai Sayyidina Husain an mai kisan gilla to sai su komo cikin gari suka ce kun ga illan da wannan abin ya jawo musu to ba zai rabu da su ba har abada to abin da ya dace shine an nada tabarman kunya da hauka a zo a kafa kungiya da za ta tsiyu da sunan kwato jinin Husain ai kokarin yarfa ma duk wani wanda ake ganin in an yarfa mai wannan laifi to zai daidai da shi to sai su ga babu wanda ya dace a mai yarfa a wannan lokaci sai wanda yake jagorancin gwamnati shine Yazid dan Muawiya dan Abu Sufyan sai suka ce to ai gayya a je a daren mashi a Sham a yake shi a mai kazafin cewa sojojin shi ne suka kashe Sayyidina Husain tare da cewa an san a inda abin ya faru akwai sojojin shi kun gano wannan da kyau ko to zamu zo zamu tattauna wannan waki'ar da ta faru har aka kashe Sayyidina Husain da yanda aka yi ganin cewa akwai sojojin Sayyidina Yazid a wajen da wannan abin ya faru har abin da ya faru ake ganin da hannunsa a cikin kashe shi kaddara da hannunsu waye sa su duk abin da mutun yayi yanzu a karkashin wannan gwamnatin sai a ce ita ta sa shi jama'a mun gano wannan da kyau ko hasali su da bakin shi su da bakin su kunji sun tabbatar da cewa gaskiya sun tabka babban kuskure saboda haka to a fake cikin inuwan wasu manyan mutum biyar da aka san suna da kima da mutunci a nan Kufa a je a makale a ce ana neman jinin Husain ne saboda haka su tara mutane to mun ji sun kira gagarumin taro a gidan Suleiman dan Surat wa kanu min khiyar ashabi ali su wadancan mutum biyar din suna daga cikin manyan zababbun aminan sayyidina ali wa ma'ahum unasun min ash-shi'a kuma daidai wannan lokaci an samu magoya bayan sayyidina ali wa khiyaruhum wa wujuhuhum sannan akwai zababbun su masu mutunci da ake ganin darajar su abinda nake son ku gane anan a wancan lokaci idan aka ce Shi'atu Ali abinda ake nufi shine magoya bayan Sayyidina Ali mun gano wannan da kyau ku waɗannan su ake nufi da Shi'atu Ali. To dan an ce wani Shi'a ne na Ali a wancan lokaci ba wai mai wannan mummunar aqidar ba. Shi yasa malai ya kasa muku in ana son a tabbatar da mummunan aqida ne za a ce ghaliya ko sababa ko kuma mufaddila. Sune suka rikide suka zama sababa sune isna a shari'a na yanzu al-imamiyya. So kuma mufaddila sune zaidiya. Ghaliya sune gullatu amma dukkanin su to makircin Abdullahi dan Saba shi ya haifar da su. Jama'ar Annabi kun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai suka kintsa suka ce abin da za a yi kenan a makale a inuwan waɗancan mutane saboda a cimma manufa. Wa kana hadha al-ijtima' wannan gwan irin ijtima'i ne haduwa ne na gaba daya. Yashmulu kafata shi'a ya kunshi duk wani tarkace shin akwai waɗancan guda uku da waɗanda suke goyen bayan Ali goyen baya na gaskiya a bisa tsari na hakika na shari'a da waɗancan da suka kirkiri bidoyi a karkashin kankasan da Abdullahi dan Saba al-Yahudi yayi duk suna ciki shine malai ce ijtima'un am gamayya ne kawai na gaba daya. Wa qad ijtama'a ila Sulaiman ibn Surat gaba daya sun hadu ne a majalisin Sulaiman dan Surat nahawun min 17,000 an taro wajen akalla mutum 17,000. Thumma lam ta'jib Sulaiman qatlahum fa arsala Hikam ibn Munqiz fanada fil Kufa bi a'la sautihi. Da suka wannan tattaruwan gaba daya to sai ya zama shi Sulaiman dan Surat ya tada wani mai suna Hakim dan Munqiz ya shiga cikin kufa ya shela bi a'la sautihi da sauti sama yace ya fa'arati Hussein ya ku waɗanda za su bi kadin jinin Hussein. Falam yazal yunadi hatta kharaja ila an-nakhila bi gushi ba yana wannan ye kuwa har sai da gaba dayan waɗanda ke goyen bayan a dauko fansan jinin Hussein suka hada a nakhila. Kun gano wannan kike ku asharafu ahli Kufa manyan mutanen Kufa gaba daya wa kharajan nasu ma'ahum dukkanin jama'an Kufa suka fito fakanu qariban min 20,000 sun kusa mutum 20,000. Karanta al-bidaya wan nihaya ta Ibn Kathir a juz'i na 8 shafi na 254. Thumma innahu fi hadhihi al-athna qadim al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi ana cikin wannan gayyen ne sai ga Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi ya iso ila al-Kufa ya danno Kufa fa wajada shi'a qad ittafat ala Sulaiman ibn Surat sai ya samu shi'a gaba ɗaya sun yi mubaya'a sun tattara a bisa jagorancin Sulaiman dan Surat wa azzamuhu ta'ziman za'idan sun girmama shi matukan girmamawa shi kade suke an san umarni da hani a hannun shi wa hum mu'idduna lil harbi ya same su suna cikin kintsi da shirin za su tafi yaki. Falamma istaqarra al mukhtar indahum bil kufa yayin da Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi ya samu gindin zama a nan Kufa da'a ila imamatul mahdi sai ya fara da'awan shi da cewa to lalle yana ganin azo amara ma da'awan mahdi Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib wa huwa Muhammad ibn al-Hanafiya azo a tafi cikin gayyen mahdi mai suna Muhammad dan Ali wanda yafi shahara da Muhammad dan Hanafiya wala qabahu bil mahdi sai Mukhtar ya mai laqabi da cewa shine mahdi fattaba'ahu ala dhalika kathirun min ash-shi'a sai aka samu da yawa daga cikin yan shi'an Kufa sun mara mashi Mukhtar baya. Kun ga yanzu tafiyan da aka shirya za a yi yan sun ƙara kasata. Kun gano wannan kaman yanda wanda ya kafa tafiyan ta shi'a na asali Abdullahi dan Saba ya zo ya wargaza masahabai tsarin tafiyan su ya musulunta a zamanin Uthman ana ta kokarin ƙara fada da ƙasar musulunci ana kokarin tsara gwamnati yanda al'umma za a tarbiyance su a bisa tsarin addini ya shigo ya wargaza tsarin wannan wargazawan ne ya kai ga ya halattar da jinin sayyidina Uthman suka bi suka kashe shi wannan ya haifar da kazamin yaki da har yau wannan sabani ba a gama bishe ta ba a duniyar musulunci to sun je sun gayyato Husaini sun kuma sa an kashe Husaini sun shirye za su je su dauki fansan jinin Husaini ana cikin shiri sai ga wannan ya iso Muhtar ibn Abi Ubayd as-Saqafi yana zuwa da ya samu gindin zama kawai sai ya ce to jama'a duk wannan abin da kuke ba daidai bane shirme ne ai bai halatta ayyaki a bisa jagorancin kowa ba sai a bisa jagorancin Muhammad dan Hanafiya ko mun gano wannan da kyau ku shi ya dace shi ya cancanta saboda Husaini ya Hassan ya rasu an kashe Husaini yanzu wanda ya rage shine Muhammad dan Hanafiya to kuma shine mahadi kun gano wannan da kyau ku domin shi yana zargin ma ai tunda an kashe Husaini to ba za iya dauko jinin Husaini ga waɗanda suka kashe shi a matsayin fansa ba sai fa an yi mubaya'a ga wannan mahadi din yayi ta tsara su yana fadin maganganu iri haka waye gare ya raba jama'an Shi'a gida biyu Ufaruq Sulaiman ibn Surad sai suka rubu da shi Sulaiman suka yi mai tawaye ba dan karami ba mun gano wannan da kyau ku haka waye gari ya zama bai da ta cewa sai in tsararu ne ke tare da shi malai ya ci gaba da bayani da cewa wasaratu Shi'a firqataini a can sai Shi'a sai suka zama gida biyu aljumhuru minhum ma'a Sulaiman mafi yawancin su suna tare da Sulaiman yuridun al-khuruja 'ala an-nas liya'khudhu bi tha'ri Husain su suna son su fita su dauko tha'ri Husain fansan jinin Husain wa firqatun ukhra su kuma daya ka san ma'al Muhtar suna tare da Muhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi yuridun al-khuruja lid-da'wati ila imamati Muhammad ibn al-Hanafiya so kuma manufan su shine so suke siyada da awa cewa a zo ai imani da cewa Muhammad dan Hanafiya yanzu shine imami kuma shine mahdiyul muntazar wadhalika an ghayr amr ibn Hanafiya wannan abin da Muhtar yake yi ba yana yin shi ne a bisa umarnin Muhammad dan Hanafiya ba wa ridahu kuma bai ji ba ballantana ya yarda da cewa abin da yake daidai ne wa innama yataqawwaluna alaihi kawai sun kirkiri ƙarya ne sun jingina mai dama ka addinin Shi'a yake malai yace li yarwiju ala an-nas bihi saboda su yaudaro mutane da sunan shi malai yace li yatawasalu ila agradihim al-fasida domin su cimma wancan mummunar manufa ta su karanta littafin al-bidaya wan nihaya a juz'i na 8 shafi na 254 wannan shine abin da ya faru a wannan lokacin malai yake cewa fa kana hadha bidayati istima'ihim malai yace fa kana hadha bidayati istima'i shi'a wannan shine farkon yanda shi'a suka fara tattaruwa kun gano wannan da kyau ko a waje daya dan da ai a watsa suke kun gano wannan da kyau ko sun yi nan haka muka karanta ku to yanzu gaba daya an hada su waje daya to kuma yanzu Muhtar ibn Abi Ubayd as-Saqafi yazo ya raba kansu sannan kuma ya raba tunanin su biyu thumma yadhkuru al-mu'arrikhuna sannan sai malaman tarihi suka ambaci khuruj Sulaiman ibn Surad yanda Sulaiman dan Surad ya fito biman kana ma'ahu min ash-shi'a ila sham da ƴan waɗanda suka rage suna goyen bayan shi suka fita sham zuwa dauko fansa malai yace fatalaqaw ma ahli sham inda ainin sai suka hadu aka gobza yaki tare da mutanen sham a daidai wajen wani kogi to samma ainu warda wanda yake kiran shi da cewa ainu warda waqtatalu iktitalan aziman suka gobza yaki ba dan karami ba mun gano wannan da kyau ku yaki suka zuba suka gobza yaki mai girman gaske malam yace sun yi wannan yaki ne limuddati thalathati ayyamin, na tsawon kwana uku. Yaqulu Ibn Kathir fi wasfihi, Ibn Kathir da yazo siffanta wannan yaki sai ya ce lam yara shayb wal muradu mithluhu, yace kai tunda ake ba taba ganin irin wannan yakin ba. Wala yahjizu bainahum, ba abin da ke sha makance su da bigegeniya da wannan budo suna yi, illa awqatus salawati ila al-layl, in suka fara buga yaki, in dai ba sallah aka zo yi ba, ba tsayawa. Mun gano wannan lokacin sallah yana za ta ana gama sallah kuma a ci gaba. Mun gano wannan da kyau, za a yi ta buga tun safe sai dare yayi, in duhu yayi sai a yi tawari, sai kowa ya koma kwana, garin Allah na wayewa a zuwa ƙara cudewa. Yanzu manufan Abdullahi dan Saba ta tabbata ko ba tabbata ba, ine musulmi su ta kashe junansu. Wannan shine babban manufan Yahudawa tun da har yanzu. Malai yake cewa sun manta hal qital, yaki ya kare ne bainahum, a tsakanin su, bi qatl Suleiman ibn Sarat, ana kashe Suleiman dan Sarat, sai ƴan tsirarin da ke tare da shi sai suka gudu, rahimahullah, Allah ya ji kanshi. Wa kathirun min ashabihi, aka kashe da yawa daga cikin magoya bayan shi. Wa hazimadhum, kuma aka rusa yakin su. Wa audatun man baqiya min ashabihi ila al-Kufa, ƴan tsirarin da suka rage suka rarrafo suka dawo Kufa. Duk waɗannan bayanan mun yi su a cikin littafin Al-Farqu Bayn Al-Farq. Malai ce karanta littafin Al-Bidaya wa Nihaya a juz'i na 8 shafi na 257. Wa amma al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, amma shi ko Mukhtar, falamma raja'a man baqiya min jayshi Suleiman ila al-Kufa, ƴan tsirarin sojojin Suleiman da suka dawo Kufa, wa akhbaruhu bima kana min amrihim, suka bada labarin abin da ya faru da su, wa ma halla bihim, da abin da ya sauka a kansu, fatarahama ala Suleiman, yi addu'a Allah ya ji gan Suleiman, wa man kana qutila ma'ahu, da waɗanda aka kashe tare da shi, wa qala, sai ya ce wa ba'at fa ana amirul ma'amun, ni ne shugaba wanda aka amince da ni, wanda zan zama qatulul jabbarin, zan yaƙi makan gara wal mufsidin, da mabannata insha Allah. Fa iddu, ku shiri, wasta'iddu, ku kinsa, wa abshiru, kuma ina muku bishara da cin nasara. Karanta littafin tarikh na al-Imam at-Tabari juz'i na 5 shafi na 598 zuwa shafi na 599 da al-Bidaya wa Nihaya a mujalladi na 8 shafi na 256 zuwa shafi na 257. Yaqulu Ibn Kathir, Ibn Kathir ya ci gaba da cewa wa qad kana qabla qudumihim, kafin waɗancan ƴan tsirarin su dawo, akhbara an-nas bi halakihim, Mukhtar har ya ba sauran jama'an Kufa labari cewa duk an kashe su, kuma labarin ya zo ne an rabbihi, Allah ne mai wahayi ya gaya mashi. Alladhi kana ya'tihi ilayhi min ash-shaytan, wanda wani shaitani ne na aljini yake zuwa hayana yana hawa kan shi. Gano wannan irin wannan fa abinda Mukhtar dan Abi Ubayd as-Saqafi yake cewa an gaya mai, shine abin da fa ƴan Shia ke cewa wai ana zo ana gaya ma limaman su, ana musu wahayi dare da rana. Malai ce fa innahu qad kana ya'tihi ilayhi shaytanun, ya'ti ilayhi shaytanun, wani shaitani ne yake zuwa mai, fa yuhi ilayhi qareeban mimma kana yuhi shaytanu musailamata lahu, irin yanda wani shaitani yake zuwa yake kyanke sama Musailama magana. Kun gano wannan, sai Musailama ya ce wahayi ake mashi. Eh lalle Musailama wani shaitani aljinna magana da shi, kun gane, sai ya ce an mai magana, to sai ya yaudar da wannan shaitanin aljinu ne. Duk yanda kai wallahi in baka kiyaye azkar ba ko Allah sai sun batar da kai, in ma suka raina ka ko to zuciyanka za su shiga su ta ganganu da ayyuka da ababe iri-iri, kafin ka farga ko sai sun kai ka sun baro ka, sannan sai su sake ka, sai ka zo kai da na sani da nadama, a san da na sani da nadama ba sa amfani. To ya riga ya ba da labari cewa an kashe su, yanzu idan aka zo aka ce dama ya bada labari za a kashe su kuma suka zo suka ce an kashe su jama'a za su yaudaru da shi ko ba su yaudaru ba
shi ne
yace summa innal muhtara ba'atha al-umara ila nawahi wa buldan warasatiki haka ya aika garuruwa da yankoki birane da kauye gaba daya na bangaren min ardil iraq na kasan iraki wa khurasan da kuma iran ita yake cewa khurasan wa aqada alwiyata war rayat ya kulla tutocin yaki thumma shara al muhtar yatatabba'u qatlat al husayn to daga nan ne sai muhtar ya rika bi dai dai bayan daya duk wanda aka ce yana da hannu a wajen kashe husaini min sharifin wa wadi'in babbar karami fa yaqtuluhu ya kashe mutane ana yarfa maka aka ce kana daga ciki kawai sai tura shi a kashe ka mun gane wannan nake ku abin da yake yana ta kashe mutane wanda bas cewa bas gani ba karanta littafin albidaya wan nihaya a wannan juz'i na 8 shafi na 271 to kun ji yanzu da yan shiya suka taru ko menene yanzu ya hada kansu waje daya shine maganar mahadi da kuma magana akan kwato jinin husaini kun gano wannan da kyau ko to yan sun yi gayya yan sun kafa sansani sun yi kasa har suna da imami imamin su na farko shine Suleiman dan Sarad amma shi ba kidan shi yake da shi ba kun gano wannan da kyau ko sun fake da shine kadai domin su cimma manufansu kun gano wannan da kyau ko to amma imamin su wanda yake kan aqidan su 100% shine Muhtar mun gano wannan da kyau ko shi kuma kaji har ƙaryen wahayi yake yi cewa ga sako ya zo to bayan wannan sai mallai ya ce al marhalatur rabi'a mataki na hudu da shi'a suka bi domin ginuwa mallai ya ce inshiqaqur rafida an zaidiya to ana nan ana tafi haka in kana so ka ji cikakkun bayanai na wannan abun da ya faru har zuwa ƙarshen Muhtar da yanda aka kashe shi da bannin da yayi ka je ka samu karatu dukan da muka yi na karatu littafin al-farqu bainal firq mun gano wannan nake ku zaka ji waɗannan bayanan duka anan ba tarihi yake sai ya kawo maka ba yana tsakura maka wasu bayanai ne na matakan da shi'a suka yana har ka zama kungiya irin wannan kafin mallan ya nutsa wajen al'amarin raddi gare su kun bayyana wannan nake ku shine mallai yace inshiqaqur rafida tsage wanda yan shi'a suka yi an zaidiya daga zaidiya shi Muhtar ibn Abi Ubaid as-Sakafi da yazo shi'an da ya kafa su wanta kai saniya mun gano wannan nake ku to daga nan ne sai suka bayan tafiye sai suka ƙara rabuwa biyu rabuwan da suka yi shine aka samu zaidiya sai kuma aka samu rafida mallai ce wa baqi firqi shi'a sauran kungiyoyin shi'a sai suka zama a gefe daya sannan kuma zaidiya a gefe daya watamayyazuha bi musammaha wa aqawa qaidatiha abinda ke tantance su shine suna da kuma aqida wa kana zalika ala wajhi tahdid fi sanati 21 wa 100 wannan abin ya faru ne hijira da shekara 121 mun gano wannan da kyau ku inda ma kharaja zaid ibn ali ibn al-husayn ala hisham ibn abd al-malik lokacin da shi zaid dan ali ya kintsa cewa zai yaki aliyu zai yaki hisham dan abd al-malik ka karanta tarihu tabari juz'i na 7 shafi na 160 fa azhara ba'd man kana fi jayshihi min ash-shi'a sai aka samu wani bangare daga cikin rundunan shi da suka shirye za su tafi wancan yaki sai bayyana at-ta'ana ala Abi Bakar da Umar a cikin akwai waɗanda suke zagin Abu Bakar da Umar famana'ahum min zalika sai ya hana su wa ankara alaihim yi musu musu farafaduhu sai suke watsi da shi mu bir rafida to daga lokacin ne sai aka fara kiran su rafida wa sumiyat at-ta'ifatul baqiya ma'ahu biz-zaidiyya sauran da suka rage tare da shi kuma sai ana ce musu zaidiya jama'a mun gano wannan da kyau ku yaqulu shaykhul islam ibn taymiya Shaykh al-Islam dan Taymiyyah yana cewa inna awwala ma urifa lafzar rafida farkon abin da aka fara sanin lafzar rafida fil islam a musulunci inda khuruj zayd ibn ali fi awail al-mi'ah ath-thaniya a farko farkon dab da shiga shekara ta 200 ne lokacin bayyanan zaidu dan ali fasila an abubakar na umar zuwa suka tambaye shi waye kai mun ji kullun kawo minbari kana ambatan abubakar da umar kana masa addu'a me matsayin su a wajenka fata wallahu ma sai ce ai mutanen kirki ne ambaci alheri dan gane da su farafadahu qaumun sai wasu daga cikin mutane suka yi watsi da shi fasummu rafida da haka sai aka kira su da cewa su rafida ne karanta majmu'ul fatawa a juz'i na 13 shafi na 36 waqala malan yace wa min zaman khuruj zaid iftaraqat ash-shi'a ila rafida wa zaidiyya lokacin bayyanan zaid dan ali a lokacin ne aka samu shi'a sun rabu aka samu zaidiyya sannan kuma aka samu rafida mun gane wannan da kyau ku a wannan lokacin ne fa innahu lamma su'ila an abubakar wa umar an tambaye shi me zaka fadi kan abubakar da umar fatarahama alaihima sai masa addu'a na cewa Allah ya ji kansu kun gane wannan da kyau ku sai aka waye gari rafadahu qaumun fa qala lahum sai yace masu rafattumuni yanzu kullun kun yi watsi da ni fasummu rafida to daga nan aka fara kiran su rafida li rafdihim iyyahu saboda watsi da suka yi da shi wasummu mallam yarfaduhu sai aka kira waɗanda ba su watsi da shi ba mina shi'a daga cikin magoya bayan shi zaidiyan lintisabihim ilayhi saboda suna danganta kansu zuwa gare shi wannan ku karanta littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'atil qadariyya juz'in farko shafi na 35 wa mundu dhalika at-tarikh malace tun daga wancan tarihi tamayyazat ar-rafida an baqi firaq ash-shi'a waɗannan ƴan shi'a rafida waɗannan da suke ƙasan ko waɗannan da ke Iran da Iraki da Sham da Lebanon da sauran ƙasashe gaba ɗaya irin su Turkey Turkiya da kuma waɗanda suke Bahrain dan ko ina su ne rafida suke zagin sabon manzon Allah mun gano wannan da kyau ku sauran sai suka aka ware su daga wannan su ne wanda aka ji cewa su imamiyya ne su ne dai sun kasu gida 15 ne zaka zo ka ji karkasuwansu kana zan gaji wannan karkasuwan tsab kaje ka samu karatun mu na al-milal wan nihal ko al-farqu bain al-firq zaka ji wannan anan ma za a zo dan tsakura maka kadan ba da dadewa to shine sai malai ce fa asbahat firqatul mustaqilla bismiha sai aka waye gari yanzu kungiyar shi'a kungiya ce ta musamman da suka kebanto don wannan suna wa muqtaqadi hada aqidan su wallahu ta'ala a'lam jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu malai ya gawo maka bayani irin yanda ƴan shi'a yahudawa suka kafa su da irin gudunmuwan da yahudawa suka bayar wajen haɓaka su da irin yanda suka kai su komo suka tada fitina cikin addinin musulunci har wannan fitinan ya kai ga an kashe sirriki sahabi khalifan manzon Allah sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara mashi da irin musibobin da suka biyo wa musulunci baya na yaƙe-yaƙen da shi Abdullahi dan Saba yayi kokarin zugo mutanen garuruwa iri-iri aka tada a cikin musulunci aka tada kura aka tada hatsaniya jama'a dama haka yahuda da sauran makiya Allah suke kullun duk sanda suka tsaya suka lura cewa addini ya samu karfi a wata nahiya ku to fatan su da kokarin su shine ya za su bi su ruguza wannan aikin ya za a haifar da wani dan abu koya yake wanda za a waye gari wasu su kaza fahimtan inda manufan addini da rayuwa ta samu gaba in an samu wannan to sai mutane su tsaya waje ɗaya su ta tashin tashina su ta abubuwa marasa amfani har a waye gari su tare waje ɗaya daga nan to sai a waye gari su rushe nasaran da ake sa ran za a ci sai nasaran kuma ta zaman to bata samu ba jama'a mun gano wannan da kyau ku kalli abin da ƴan shi'a har yanzu a ko ina ga suke sannan kuma in suka yunkura suka ga cewa kun fahimci wani abu kwaya ɗaya kuna tafiya akan shi sai sun haifar muku da fitina ko ku suwaye sai kun ja da baya kun tsaya kuna shirme Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi marhala ta uku koko al-mabahath al-thalith ta'rifun mu'jaz bi annahum aqidatur ko bi ahammi aqaidar rafida subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum